بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره امتداره العظيم. ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتأتي في بنظرة تأتي لنا بالظفر. جيا na kasa kawo kashe-kashen mafarki yadda malamai suka faɗa. Malamai sun ce mafarki ya kasu uku. Akwai mafarki daga Allah, shi ne ka ga abin da bai saba wa shari'a ba, ko a gaya ma ka yi wani abu amma sharadin bai saba wa Qur'ani ba, ko bai saba wa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba. To wannan mafarki ne mai kyau, ka iya aikata shi, amma naka ne sai wanda kuma ya karba. Wannan cici ake cewa mafarki daga Allah, sai mafarki daga hira zuciyanka. Ka kwanta kana ta tunanin kuɗi, kila ka ga kayi mayamaya da kuɗi, to wannan hira zuciyanka ne. Ko kwanta kana tunanin wata mace kana son ta, ka ga gashi haka a wurin ko fa zai iya yiwuwa, kuma amma dai hira zuciyanka ce. Ko ka kwanta kana hira wani kasuwancinka ko wani abu dai, ya zamanto kuma tunda wannan abin ne a zuciyanka kuma ka gan shi, wannan ana ce masa hirar zuciya, mafarki hirar zuciya. Sai mafarki daga shedan shi ne ka ga abu a hore ka da wani abu wanda ya saba wa Qur'ani ko ya saba hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaman kai mafarki ka ga wani ya ce ko ka sha giya, ko kai mafarki ka ga wani ya ce ka yi fada, ko kai mafarki ka ga wani akwai wani ayi mafarki an ce masa wai kullum ya tashi da asuba kafin ya yi komai, ya yi fitsari ya sha, zai zama dafai, ya dinga yi sai zuciyarsa ta mace da kashe kirista ya koma. Wallahi an yi wannan, ka ga wannan tun da farko dama mafarkin na shedan ne, ba daga Allah yake ba. To haka malamai suka kafa wannan mafarki gida uku. To sai kuma mai fassara mafarki da muka yi ta kawo sunansa na daga cikin tabi'ai shi ne Ibnu Sirina. Ibnu Sirina ɗin nan mun faɗi hadisan da ya rawaito da yawa a cikin karatukan mu, kamar mun faɗi hadisin da ya rawaita daga Abi Hurairah ma. Malamin hadisi ne kuma tabi'i ne, ya tarar da sahabbai da yawa. To kuma Allah ya ba shi kwarewa a fassarar mafarki, yana da kwarewarsa a fassarar mafarki. Wani ya zo ya ce masa na yi mafarki ina kiran sallah, sai ya ce insha Allah za ka yi hajji bana. Abinda aka faɗa kenan, kilan mutumin ne hajji a take. A nan wani ma ya zo ya ce na yi mafarki ina kiran sallah, ya ce ku fama shi ɓarawo ne a yanke ma hannu. Kuma kilan aka samu cewa dama ana tuhumarsa da sata, kuma aka ga kayan sata kuma shi ne ya sata. To haka malamai suka tambaye shi kiran sallah kiran sallah, amma hukunci ya kasu ya aka kaga ya ce a'a. Sai yadda ya ce min ya yi mafarki yana kiran sallah, sai na kalli na yanayinsa, sai Allah ya sa min a cikin zuciyata sai aya wa azzimfin nasu bil hajji ya tuka rijalan wa ala kulli zamir ya tuna min kulli fajjin amikin, sai Allah ya sako min ita a cikin zuciya, sai na san zai yi hajji. Shi kuma ɗaya da ya zo ya ce ya yi kiran sallah, na kalli yanayinsa, shi kuma sai Allah ya sako min azzana mu'azzinun nayyatu halbiru innakum lasariqu. Mai kiran sallah ya kiran sallah, ko waɗannan fatake ɓarayi ne. To fasalar mafarki yana da wuya in Allah ya ba mutum shi kenan, in kuma yana da littafansa yana da wuya ƙwarai da gaske. In ma baka sani ba ka ce alheri ne, in Allah ya da alheri da ka ji mafarki fuk ka faɗi sharri da annabi ya faɗi yanzu mutum zai. To Ibnu Sirina sunansa kenan. Haddathana Abubakar ibn an-Nadhr. Abubakar dan Nadhr ya zantar da mu bin Abi an-Nadhr, shi dan Abi an-Nadhr. Shi kuma yace haddathana Hajjaj ibn Muhammad. Hajjaj dan Muhammad ya zantar da mu, ba wancan Hajjaj ibn Yusuf as-Saqafi mai kashe-kashen nan ba, ba shi bane. Qala, shi kuma Hajjaj yace Qala ibn Juraij, dan Juraij yace akbarana Nafi', Imam Nafi' ya ba mu labari an ibn Umar, shi ko ya karba daga Abdullah dan Sayyidina Umar. Qala Abdullah dan sayyidina Umar yace kana almuslimuna muslimi sun kasance dina kadimul madina yayin da suka zo madina farkon hijira da aka dawo madina yastami'una suna haduwa ne kawai fayatahayyanuna salawati su kardadi lokacin sallah su kwatanta lokacin sallah kawai to idan an ga lokaci yayi sai su hadu kawai annabi sallallahu alaihi wasallama ya shige ya sallah ba zancen kira sallah farkon dawowa sai dai da an dangara na ta yi zawali dai a zo a ce yaya lokaci yayi lokaci yayi har dai a ce lokaci yayi annabi sallallahu alaihi wasallama ya shige ayi sallah walaysa yunadi biha ahadin ba wani mutum da yake kiran sallah a wannan lokaci Allah bai kawo kiran sallah fa takallamu yawmin fi zalika wata rana sai suke ta magana yanzu a zauna haka kamar yanda muka faɗa a hadisin ne Abdullah ibn Zaid wayan suka ce a dinga sa tuta akan masallaci duk lokaci yayi a sa tuta to duk musulmi sun gano tuta sai su faho su zo su sallah annabi ya ce to wanda yake bacci ba ko wanda yake cikin gida ko wanda yake can gona ya zai iya gano tuta wannan ba abu ba wayan suka ce to a dinga buga kararrawa irin ta nasara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba na so mu yi kama da nasara wani suka ce a dinga busa ƙaho irin na yahudawa su kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba na so mu yi kama da yahudawa wani suka ce to a dinga hura wuta a yi ɗan wani gidan sama a kan masallacin duk lokacin sallah ya dinga hura wuta mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mun yi kama da majusawa kenan to aka rasa dai yanda za a yi har shawara ta tabbatar a sa kararrawa din ta dan fi sauki akan ƙaho akan wuta akan tuta da za a saboda tuta ana rike ta wajen yaki kuma nan da amfanin ta yake to kuma wannan hadisi yace to sai suka yi magana to har Allah ya nuna wa Zaidu Abdullah ibn Zaid kiran masallaci kiran sallah a cikin bacci da iqama yayin da annabi ya cin daga na ake to kuma ga wannan hadisi to fa takallamu yawman fi zalika sai suka yi magana cikin haka faqala ba'dhum sai ba'arin sahabbai suka ce ittakizu na qusa ku riki kararrawa mana misla na qusin nasara irin kararrawan nasara kan 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 to an san lokacin sallah yayi waqala ba'dhum ba'arin suka ce ittakizu qarna a ku riki kafo a dinga busa kafo misla qarnin yahudi irin kafan yahuda qala sai abdullahi dan umar yace faqala umar bin al-khattab sai sayyidina umar yace awala tab'asuna rajulan yunadi bi salati fa za ku aika wani mutum ya je ya kira sallah ba ai kiran sallah mai da wannan kaho ko kararrawa ko kowani qala abdullahi dan umar yace faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace ya bilal ya kai bilal kun fana bi salati to tashi kai kiran sallah qala abu isa turmizi yace hadisun hasanun sahih wannan hadisi ne Abdullah dan Umar hadisi ne kyakkyawa ingantacce garibu sai dai ta hanya da yazo ba ko ne min hadisi ibnu umara daga hadisin dan Umar to wannan hadisi ya kawo cece ku je wajen malaman hadisi ya kawo ibnu al-arabi maliki ya taji turmizi da turmizi ya inganta wannan hadisi sai dai kuma malamai sun kare wa turmizi suka ce ba laifin turmizi bane Bukhari ma ya kawo wannan hadisi a ka'idan malaman hadisi wannan hadisi ingantacce ne sai dai ya rikita mun ji dai jiya yanda mai mafarki ya gano mafarkin sa ya zo ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za Allah ya tabbatar da mafarkin nan na kiran sallah manzon Allah ya ce amma koya wa Bilal Bilal ya fi ka dadin murya kuma ya fi ka sauti ya fi ka sautin murya Abdullah ibn Zaid ya koya Bilal Bilal ya hau munbari ya fara kiran sallah sai na Umar ya fito da hudu yana jan mayafin sa yanzu ya ce ya rasulullahi na rantse da ubangijin da ya aiko ka da gaskiya ni ma na ga wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to alhamdulillah mun gode wa Allah yanzu abu ya tsara tabbata Abdullah ibn Zaid ya gani ga Umar ya zo ya ce shi ma ya ga irin haka kaga yanzu Allah ya tabbatar da alkenan to hadisi ne ingantacce sahihi duk masu tarihi haka suka kawo duk masu hadisi ingantacce haka suka kawo to yanzu idan aka duba wancan ya za a yi da wannan yanzu wannan ana cikin shawara sayyidina Umar ne yace ba za ku aika wani ya kiran sallah ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Bilal tashi kai kiran sallah to malamai shafi yanzu in ka duba shafi wajen biyu duk bayanan malamai ne akan yanda za su haɗa wannan hadisi da wancan amma dai bai iya haɗuwa ba sai dai a riƙe shi don ibada kawai sai dai a karanta shi don ibada amma ma'anarsa ba ta fita ba in hadisin baya shi ne daidai gaskiya ne to ya za a yi da wannan in wannan ne daidai ya za a yi da wancan amma hadisin baya duk malamai haka suka fita a kai cewa Abdullahi bin Zaid shi ya mafarkin nan kuma zai gaya manzo Allah kuma sai na Umar ya sheko da gudu yana cewa na rantse da Ubangiji bai aiko ka da gaskiya ni ma na ga irin wannan to wannan shi ne magana yanzu shi dai wannan hadisi sai dai mu karanta shi don ibada akwai ayoyin da ake karanta su don ibada amma na Qur'ani amma an soke hukuncinsu yan so alwasiyatu lilwalidaini wal aqrabina bil ma'ruf wannan sai dai ana ta karanta ta don ibada amma yusikumullahu fi auladikum ta soke ta kuma manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi la wasiyata lil waris to irin wannan yakan samu hadisi yanzu wannan hadisi sai dai a karanta shi don ibada kawai tunda malamai sun ce ingantacce ne ba a ce ta abinda malamai suka faɗa amma dai ma'anarsa ba ta da hadisi babu ma ja babi cikin abin da ya zo fitar jibi cikin kwakkomowa fil azani cikin kiran sallah idan mutum ya ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar waya ta farko na abima hazuraka ko ko ya ce Allahu akbar Allahu akbar irin yanda muka sani to sai ya ce ashhadu an la ilaha illa Allah a kasa kasa ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah to sai ya daga muryarsa ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah ko da karin larabcin ko da karin namun dai gide ga ne to wannan shine ake cewa tarjimi kayi wayannan shahadoji guda hudu kasa kasa sannan kuma ka daga su kayi shi ake cewa tarjimi haddathana bishr bin muaz al-basri bishr dan muaz mutumin busra ya zantar da mu haddathana ibrahim bin abdul aziz ibrahim dan abdul aziz ya zantar da mu ibn abdul malik dan abdul malik ابن ابي محذوره عبد الملك بن ابي محذوره قال عبد الملك بن ابي محذوره يجي اكبرني ابي بابانا يا غيامن اكبرني ابي بابانا يا غيامن وجدي لكاكانا جميعا يعني يا كرر حديثي توجدي يا كرر توجن كاكان صحابي ابي محذوره يا كرر توجن ان صحابنا شنو عبد الملك ya karba ta wannan hanya biyu to babana da kakana duk sun gaya mun an abima hazurata su kuma sun karba daga abima hazurata yanzu shi hawa na hudu ne ma babansa hawa na uku kakansa hawa na biyu sai shi sahabun da abin ya fara a wajen sa abima hazurata yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka'adahu ya zaunar da abima hazurata wa alqa alayhi al'azana azana ya jefa mai kiran sallah ya koya masa shi yanzu abima hazuratan nan annabi ya zaunar da shi bai kansa ya koya mai kiran sallah wannan hadisi ya nuna idan mutum zai yi kiran sallah a ce to yi miji idan ya iya alhamdulillah in bai iya ba a koya masa kai ya girman kai ya ce yan wayannan kalmomi kadan sai an koya mu zaka ji hayya alal fala hayya alal fala kaman ba a koya mai ba ko hayy ga madda ga zon Allahu akbar wai Allah ko mai girma ne mun tambaye mu yace Allah ga istifhan Allahu akbar wai Allah ko mai girma ne kaga garin dai mun jira an je an rasa ido kenan to kaga wannan sai a zaunar da shi sai a koya masa bayan an ji muryarsa mai daɗi ce kaga annabi ya nuna kiran sallah ana son murya mai dadi kuma mai amo mai amon murya to sai a koya mata tunda yanzu wannan abin mahzurata annabi ya zo na dashi sallallahu alaihi wasallama wa alqa alaihi al'azan mazalla ya koya mai kiran sallah harfan harfan harfi harfi daki daki haka annabi ya dinga koya mata qala ibrahim ibrahim yace misla azanina irin yanda muke kiran sallah nan a makka wannan hadisi an karbe shi a makka irin yanda muke kiran sallah nan a makka to kaga yanzu a wancan lokaci makka yanda suke kiran sallah irin yanda muke yi namu a kasashen nan namu sai an yi bibi din nan a kasa sannan kuma a daga to sai da yanzu wayannan sarakuna ne yanzu suka karbi gari duk abubuwa ya canza kuma mazalla sallallahu alaihi wasallam karshen zamani ya zo sunna za a ce mata bid'a za a ce mata sunna dan mutum abin da ya gani shi zai yi yanzu wannan kiran sallah irin namu din nan wanda zamu ga cewa ko na gargajiya ko na waye wanda sai an yi ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar a kasa sannan kuma a daga haka ake yin sa a maka tun wannan lokaci yanzu kaman yanda hadisi ya faɗa qala ibrahim yace misla azanina irin kiran sallan qala bishr yace fa qultu lahu sai nace masa a'id alayya irin kiran sallan ji to sai ya min kiran sallan yanda babansa ya koya masa shi kuma babansa yanda kakansa ya koya masa shi kuma kakansa yanda abima hazurata ya koya masa shi kuma abima hazurata yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koya masa fa wasafal azana sai na ji yayin yin kiran sallah zikkar ji da wannan kokomowa din ayi wayannan kasa din nan sannan ayi wayannan manya din nan qala abu isa tirmidhi yace hadisi abima hazurata wannan hadisi na abima hazurata fil azana cikin kiran sallah hadisun sahihu hadisi ne ingantacce wa qaru ya anhu an rawaito daga wajensa min gairu wajihin ba wannan fuska ba an rawaito shi hanya biyu daga wajensa annabi ya koya masa sallallahu alaihi wasallama kalma 19 Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kaga da Allahu akbar sannan ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
هذا سيد أكي أنكر أولا سنة أنكر بكلمة قوم شعبك الله أكبر الله أكبر بيكوى قال بيشيني كريم بيكوى sannan ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar to duk wanda mutum yayi dama hanya uku kenan ga wancan ruwaya na farko ga ruwaya abu mahzurata guda biyu to duk wanda yayi wa alayhi al'amalu bi makkata haka ake yin wannan kiran sallah a makka in ji turmiji har zamanin su mun gode Allah da akwai irin wa'annan karatuka idan mutum ya ce ma shi bai duk da kuma sai Qur'ani da hadisin manzon Allah ta shi kai rawa ka gode Allah da ba magana wani malamin ce ba za a gane gaskiya ka ji yanzu Tirmidhi yace wa alayhi al'amalu bi makkata haka ake kiran sallah a makka da tarjihi din nan wa huwa qawlu shafi'i wannan shine mazhabar shafi'i ita ce mazhabar imam malikawa dukkan mu'afrika din nan malikawa ne haka muke yi imam shafi'i akan sa yake ahmad bin hanbali akan sa yake duk masu mazhaba akan sa suke sabida sun ce wannan kiran sallan na abima hazurata ya shafe na baya sabida na baya farkon hijira aka yi shi haka ake tayi amma yanzu wannan abima hazurata sai bayan manzo Allah ma ya dawo daga Hunain yana kan hanya sannan mai kiran sallan annabi ya kiran sallan sannan ikon Allah karambani sai ya amfani shi abin mahzurta sai ya tashi ya kwaikwayi mai kiran sallah annabi kamar yanda in yara sun ji kiran sallah su kwaikwaya amma annabi ya ce mu dinga kwaikwayin mai kiran sallah ashe annabi sallallahu alaihi wasallama yana ji su goma ne suka kwaikwaya sai annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam naji wani sun mutane sun kwaikwayi bila a kirawo mun su naji wani mai dadin murya a cikin su yi zai yi kyau da kiran sallah aka kirawo aka zo aka zonar da su gaban annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce ku yi min kiran sallah a ji kowa ya yi annabi ya ce ba kai bane ka yi jeka wannan ya yi har sai da aka zo kan abi mahzura ka yi annabi ya ce kai ne matso annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafa kansa ya ce Allah ma albarka sun ce abi mahzura ta bai kara aski ba idan ya zauna sai gashin sa ya kwanta a ƙasa ya ce ba zai aski inda annabi ya shafa ba sallallahu alaihi wasallam kuma mu'jiza annabi sallallahu alaihi wasallam sun ce gashin sa yayi fari dan ya tsufa sosai amma nan inda hannun annabi ya shafa sallah baki jirin ne sallallahu alaihi wasallam har ya rasu gashin sa yayi fari tak amma inda annabi ya shafa sallallahu alaihi wasallam yana nan baki abi mahzurata bai kara aski ba har ya rasu sallallahu alaihi to annabi ya koya masa yace kai ka je kai da yaje annabi ya ce to akuma kira shi yace annabi ya ban jaka kudi yace ka tafi Makka ka je wajen Attabu bin Malik sarkin Makka wanda annabi ya farauta ka ce na ce ka zama ladanin harami to shi ya dinga ladancin harami har yanzu zamanin wannan mai riwaya wa alaihi shafi'i imam shafi'i akan wannan yake hadisi abu mahzurata wannan hadisi na abu mahzurata tirmidhi ya kawo shi muftasari saboda lafazukan sa jini sun ka sannan yace imam shafi'i akan wannan yake domin imam shafi'i ya tarar da ibrahim jikan abu mahzurata shi ko ibrahim yace yake kiran sallah zamanin shafi'i a Makka shi Ibrahim jikan Abu Mahzurata shi kuma Ibrahim din nan dan Abdul Malik ne shi dan Abdul Aziz ne shi Ibrahim din nan shi ko wannan Abdul Aziz din nan dan Abdul Malik ne shi ko wannan Abdul Malik din nan dan Abi Mahzurata ne wannan ladani na Annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu ga Ibrahim ga Abdul Aziz ga Abdul Malik hula uku ce tsakanin Shafi'i da Abi Mahzurata saboda Shafi'i an haife shi hijiran manzon Allah tana 150 aka haife shi ya rasu hijiran manzon Allah tana 204 ya rasu da shekara 5 aka haifi Tirmidhi ne wannan littafi ya rasu da shekara 5 Bukhari kuwa yana yaro a wannan lokaci yana tare da mahaifiyarsa a Makka mahaifiyarsa ta zo da shi nan Makka to yanzu Imam Shafi'i an haife shi shekara ta 150 bayan hijira to ya tarar da jika na uku na wannan mai kiran sallah kuma wannan jika din nan yanda ubansa yake yi ya gada haka yake yi shi ma ubansa haka ya gada wajen ubansa shi ma ubansa haka ya gada wajen ubansa shi ma wancan uban na uku haka ya gada wajen Abima Hasurata Imam Shafi'i yake cewa qala Shafi'i Imam Shafi'i yake wasa mi'itu naji Ibrahim din nan naji kiran sallarsa kuma naji shi yana bada hadisin nan an abihi ya karba daga babansa Abdul Aziz an ibn Muhayrid shi kuma ya karba daga dan Ibn Muhayrid an abi mahzurata shi kuma ya karba daga abi mahzurata an annabi sallallahu alaihi shi kuma abi mahzurata daga annabi ma'ana ma hukiya ibn Jurayj abinda ibn Jurayj ya rawaito qala Shafi'i Shafi'i yace wasa mi'itu yaqimu kuma naji iqamarsa naji kiran sallar ibrahim naji iqamarsa wa haka shafi li iqamati imam shafi'i ya karanta iqamar kowa yaji allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salat hayya ala falah qad qamati salatu qad qamati salatu sawbiyu qad qamati allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah imam shafi'i yace haka naji daga ibrahim والاذان والاقامه امام الشافعي yace da kiran sallar nan da iqamar nan kama hakaitu an ali abi mahzurata irin yanda na gaya muku din nan haka ni ma na rawaito shi daga ayyan abi mahzurata faman na kasanna duk wanda ya tauye wani abu inji imam الشافعي duk wanda ya tauye wani abu faman na kasanna shay'an duk wanda ya tauye wani abu au qaddama ko ya gabatar da wani abu kaddama al-mu'akhir abinda yake bayan kai shi gaba a'ada na kiran sallah ya lalace da mayar حتى ياتي بما نقصه يا زو ده ابن ده يتوي وكل شيء منه في موضعه كيران صلاه دينا ga ikama din nan mun gaje mun rawaice shi kuma mun ga ƴaƴan wanda suka rawaice daga annabi injima imam shafi to duk wanda yazo ya canja ya bata kiran sallah kuma ya mayar kaga sai a ga walata nan wannan zamani mutum sharri ya tashi tsakar dare ya ce a salatu kai ne na ya canja ba haka manzo Allah ya koya abi mahzura ka ba ko yazo da wajen duk hadisan da tattafanna suke tayi din nan ba wannan kara وباب وجماله تو امام الشافعي يسنج وكل شيء منه في مقومه او جنسه يجي يجي امام الشافعي كتو كوني ابو دينن ده ابو اوجنسه يجي كما امام الشافعي كتو wannan hadisi na abu mahzurata mai fakkomowa dinna mai koko hujja ne kuma shiryawa ne asalin cewa mazhaban malik da shafi din cewa akan daidai suke da ahmadu da dukkan malamai ma yace suna kan wannan hukumowa din a cikin kiran sallah wannan tabbatacce ne shari'a ne wa huwa al-awd shine hukumowa a cikin kiran sallah din haka Abu Hanifa yake kai inji Imam Shafi haka malaman Kufa Iraki kenan haka malaman Kufa suke kai inji Imam Shafi wanda bai yi ba ya ga hadisin Abdullah ibn Zaid wanda yayi ya ji hadisin da dukkan malamai suke kai inji Imam Shafi haza hadisun sahih wa ziyadatu muqaddamu wannan qari shi ake dorawa akan na baya inji Imam Shafi ma anna Imam Shafi yace tare da cewa hadisi abi mahzurata wannan hadisi na abi mahzurata mu'akkarin shine yazo a bayan hadisin Abdullah ibn Zaid shi yazo ne Shafi shikenan fa inna hadisi abi mahzurata hadisin abi mahzurata dinnan na kiran sallarsa ya sau manzo Allah ya koya masa sallallahu alaihi shekara ta 8 bayan hijira bayan an dawo daga Hunayn hadisin abi zaid kuma manzo Allah ya koya masa farkon ya ga mafarkin farkon hijira to kuma wanzamma ila hada kuma in ka karatu kenan kuma ka tsara akan kulluhu amalu ahli makkah wannan irin na fakkowa din shine aikin mutanen makkah wal madina shine aikin mutanen madina wa sa'ir al-amsar duk kasashen musulunci haka take inji shafi Allah ya ji da zai zo yanzu kan da ya ga tanji duk kasashen musulunci akan haka take ku dinga jin karatu fa saboda hayaniya ta yawa a zamanin nan to ga karatu yanda yake kuma alhamdulillah mai hayaniyan nan ya ce bai yadda da koyo ba sai kitabu sunna to ga sunna fa kuna jin da ya karatu yanda yake kiran sallan maka kiran sallan madina kasashen musulunci duka inji shafi kiran sallah mai wannan hukumowa dinnan shi ake yi na abu mahzurata dinnan wallahi tawfiq ga mu da kaceri ga Allah tabaraka wa ta'ala yake to imam shafi ya yi maganganu da yawa in Allah ya dawo za mu karasa har yace cewa duk wanda ya zo ya lalata wannan abin da muka ga ƴaƴan da suka gada annabi sallallahu alaihi wasallam to yazo ya ce mana mina ba ce kuma yazo ya ce mana Ka'aban nan da muke tsawafi da ita ba kaman Imam Shafi Allah ya buɗa masa ya san zamani zai zo a cancanta hakiran sallan ma a cancanta shi to Imam Shafi ya ce duk wanda ya canza wani abu zai ce mana Ka'aba ba Ka'aba ba ce yazo ya ce mana mina ba ce ya ce mana Affa ba Affa ba ce wannan wai sabida sun yarda da kansu sabida sun yarda da kansu to wannan shine hadisin tarjimi wa alayka amalu ahli makkah wal wa qawli shafi'i allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi kathiran ala abi hakka bin shida subhana rabbika alhamdulillahi rabbil alamin wa na'ama
banda kira sallallahu alaihi
wasallam banda kira sallallahu alaihi wasallam kuma yace haka ake yi a maka wanda da cikin almajiran ka Allah ya buɗa masa ya je maka ya gaba haka ake da ya zo a gaban makarantar da kun ce malam na je maka na gaba haka ake yi ba bai ba ta amsa da wuce daga yau na ba an kusa na amma ne ya kusa
Thank you.